mita 88.5 da Allah ya fara zamani Abubakar Sabo ake tare da shi kuma a daidai wannan lokacin muna tare da wani kwararren ma'aikacin lafiya wanda zamu batu dangane da musamman rana da aka kwalla lokacin azumin da ya gabata wanda rana ice da ta gabata wa irin rana ice wato Laraba da ta gabata ana cikin wannan wata na azumi kuma kamar yadda kowa ya sani musamman mu dai a nan jihar Kano an kwalla rana lokacin wannan azumin kuma al'umma da dama sun nemi abin da zai sanya ya musu zuciya bayan an sha ruwa wato ruwan sanyi ko kankara da suka dinga ta'ammali da su shin zamu ji ya tasirin hadai a gamarya ko kuma hadai hadakar waɗannan abubuwa guda biyu ga zafi da aka dinga diba kuma ga rana zafi da aka dinga dauka zafi da aka dinga yi sanadiyar rana ga kuma sanyi da mutane suka dinga sha misawaro zai suwe ji suna a karan farko
assalamu alaikum sunana Aliyu Ahmad Umar Sakatima a mani pharmacy technician ne
ga wannan rana da aka kwalla lokacin azumi ga kuma ruwan sanyi da aka sha ina tasirin waɗannan abubuwa ko kuma haɗuwar su lokaci guda
mutane sun sha ruwan sanyi da dama saboda suna jin rana wasu ma ruwan sanyin suke sawa shi alwala da shi na gani saboda zafi na rana da aka kwalla to ka san jiki kala biyu ne akwai wanda yake karba akwai wanda baya karba kamar lokacin zafi wani baya jin zafin wani kuma yana jin zafin akwai lokacin sanyi wani yana jin sanyin wani kuma baya jin sanyin to shi yasa zaka da ranan nan take kwallewa da yawa ana shan ruwan sanyi wasu ma kankara suke taunawa to wasu sun yi mura sakamakon shan wannan ruwan na sanyi da suka dinga sha wasu kuma sun sha ma fiye da waɗanda suke mura amma su ba su yi mura ba saboda jiki-jiki ne nau'i-nau'i ne wani sai kaga kana ta shan sanyin ba zai taso ba sai sanyin ya yi yawa a jikinka wani kuma sai kaga da ya sha sanyin ya tashi a jikinsa to shi yasa kullum za ka ga yanayin dan adam akwai abin da zai karba akwai abin da ba zai karba ba wasu sun karbi zafi sun sha ruwan sanyi bai musu komai ba wasu kuma jikinsu bai karba ba sun sha ruwan sanyi kuma sanyi ya tashi a jikinsu wasu sun yi mura sun yi mashako muryarsu ta dashi wasu kuma sakamakon haka ma idan sun fatar da majina ko sun yi kaki har jini yake saboda sanyi sun sha ruwan sanyi ya musu yawa
idan na fahimta su waɗanda sanyin bai tashi ba nan gaba zai iya tashi kenan
ya yi kwarekwa akwai lokaci da zai zo sanyin zai tashi a jikinsu za ka ga shi ne wani sai tsufa ya zo wani ko kuma a'a shekara 45 ta kama shi sai ka ga sanyin yana fara taso masa da kaɗan da kaɗan wani kafarsa ta rike wani ya je yana ciwon kai wani ya je yana ciwon baya duka sanyin ne yake tasowa a hankali a hankali a hankali
da misali wasu ana ganin cewar sanyin da suka sha wannan sandiyar wannan rana da ake yi sanyin bai tasiri a kansu ba ko kuma ba ma zai tasiri a kansu ba ranar ta kone sanyin ya abin yake
gaskiya rana ba ta kone sanyi sai dai ta kone ruwan jikin mutum shi yasa za ka ga yawanci suke amfani da ruwan gishiri da sukari ba sanyin take konewa ba idan da rana tana kone sanyin da dukkan mutane ma ba su yi sanyin ba saboda sun fita ranar kaga sun huta kenan ruwan jiki take konewa ba ta kone sanyi saboda haka shi yasa mutane suke shan ruwan gishiri da sukari ko kuma wani in ya tashi shan ruwan sai ya daddake shi da yawa saboda ya san ruwan jikinsa ya kone yawa
wato ko da mutum ya sha wancan ruwa da yawa na sanyi kuma ya kwashi ranar wato ba za ta wani tasiri ba kenan
gaskiya ba za ta tasiri ba ba za ta kona mar sanyinsa ba sai dai ta kona mar ruwan sanyin da ya sha amma ba za ta kona sanyin ba
ga misali don kiyayewa ga lafiyar al'umma ya yi kamata mutane su ringa yi tun daga shi kamar yadda ka faɗa sanyin nan ko daga baya zai tambaye mutum in dai ya narke shi da yawa
wannan shine ni abin da nake ba mutane shawara su daina shan ruwan sanyi da yawa idan ko lokacin rana ta kwalle wani sai ce wai in bai sha ruwan sanyin ba wai kishiro ba za ta tafi ba to ba wai rashin tafiyar ba ai kai kuma za ka samu illa to saboda haka a ja baya da shan ruwan sanyi shi yasa ma idan mutun yayi azumi ko ba na farilla ba kowanne irin azumi idan kai kada ka fara shan ruwan sanyi ka samu dan ruwa ko wani abu mai dan dumudumi ka sha in baka samu ba shine aka ce ka ci dibin wannan shine ni shawara da zan ba mutane su guji ruwan sanyi ko kuma su guji sanyi ma gaba ɗayan su yawa shine shawara da zan iya bayarwa
kai maganar ruwan gishiri da sukari shi kamar ga mai azumi ne ya kamata ya amfani da shi ko ko a inji ana lokacin rana ya kamata mutum ya amfani da shi
a'a ba lalle sai mai azumi ba in ana kwalle wannan ranar ai saboda ruwan yana konewa shi kuma ruwan gishiri da sukari yana dan rage konewar wannan ruwan wannan ruwan na jikin mutum yakan mayar masa in ya sha lokacin da ya sha in ya kone yakan mayar da ruwan in kuma zai kone din yakan dan kone kadan 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 sakamakon wannan abun da ya sha
ya kamata ya amfani da shi in har mutum ya ga misali ya dauki wannan shawara ta ka zai kuma amfani da shi
eh shine sai ya samu sace daya wasu sukan yi da yawa to kai abin da zaka yi ka samu sace daya ka samu ruwan pure water mai kyau guda biyu ka zuba ka dinga sha kadan kadan wasu ataki aurin suke shanyewa ba haka aka ce kai ka saka kai kwat 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 a'a ka sha shi kadan kadan har ya kare yawa
ko da ya wuce kwana daya
eh awa 24 yake dauka in yi awa 24 baka shanye ba to sai ka zubar ka saki hada wani
in na fahimta ka bai kamata ma mutun ya yanke masa baki eh ba tsaron zafi
a'a ba wai an ce ka dinga shan sa da'imin badan kana jin zafi a'a lokaci zuwa lokaci lokaci zuwa lokaci lokaci zuwa lokaci yawa to ni ma na gode
bisa kamar da 8.5 da la'ifin na zamani Abakar Sabo